طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تيجي بعد كراتين مصطلح الحديث أسيمين ومن شيء درس منا قومة توف نقومة بنشن ساتن سمد بأيوة nan dai insha Allah darasi na goma zan matashi kan inda malamin yace az-ziyadatu fil hadisi kenan ƙari a cikin hadisi menene ake ce ma ƙari a cikin hadisi mai yana daga cikin istilahin malaman hadisi wani waje zaku ga sai ziyadatu sikka ziyadar da sikka yayi ko kuma ziyadar da aka yi cikin hadisi kamar inda nan malamin yace az-ziyadatu fil hadisi shine malam zai mana ta'arifin da kusan tsarin da malam yake tafiya kan littafin nan dama idan ya kawo maudu'i zai ta'arifin shi sannan in yana da kaso ka san shi yana ba mu kasa ka san shi ko kuma da hukuncin shi wani waje kuma bai ba da kaso sai dai ya ba da ta'arifin shi da kuma hukuncin shi kamar yanda da yawa mun huce da su akan haka da kuma wanda za su zo gaba idan malam yace az-ziyadatu fil hadisi ƙari a cikin hadisi me yake cewa ƙari a cikin hadisi kamar yanda mun gani wannan baban yana da alaka da na bayan shi al-idraj shi ma menene shi ma wani ƙari ne rawi yake yin a cikin hadisi to amma shi wannan mafi yawa ziyada tana ta'alluqai da matanin hadisi mafi yawa cikin matani akai samun ta inda akwai far akwai guda wanda shi kuma asanin da ake samun shi shine ake cewa al-mazidu fi mutasiril asanid shi ma wannan baban shi daban wannan shi ma baban shi daban az-ziyadatu fil hadisi ƙari a cikin hadisi shine malam yace an yudifa ahad ar-ruwati ila al-hadisi ma laysa minhu yana shine ƙarin da a samu wani cikin ruwatul hadisi yayi wani ƙari a cikin hadisi abinda babu shi a cikin hadisin kenan wani matani misali kamar yanda muka gani a idraji wani ƙari aka yi abu huraira wani ƙari yayi cikin hadisi hadisin wanne ne ƙari a cikin innan ummatin kamar nisa ta min kuma yudi la gurratu fa yaf'al wannan ƙari ne muka gani to wannan sai aka samu ruwaya da suka bayyana mana kenan idraji ne to shi kuma shi ma ziyadatu fil hadis shi ma yana da alaka da wannan kamar yanda nan malam yace wa tanqasimu ila qismain ya kasu kaso biyu kenan ƙarin da rawi yake yi a cikin hadisi ya kasu kaso biyu a nan wajen malam an takuna min qabilil idraji na farko shine ta zamanto kusa da idraji kamar siffar su guda da idraji kamar yanda muka ce nan Abi Huraira na idraji wahiyar lati zadaha ahadur ruwati min indihi ita ce kuma ziyadar da wani rawi aka samu ya ƙara ta a cikin hadisi daga wajen shi la ala annaha min alhadis ba cewa ba lalle wannan yana daga cikin hadisin wa sabaka bayanu mata yuhkam biha sannan kuma bayani malam yace ya gabata a yaushe ne ake hukunci akan wannan ƙari da rawi ƙari muka ce kamar yanda hadisin da aka kawo yanzu inna ummati ya tuna yawmal qiyamata ghurran muhajjalina fi athari urud wa man istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al muka ce ƙari ne wannan a ƙarshen hadisi to a tsakan hadisi wa darasin baya eh hadisin Aisha fi badal wahyi hadisin Aisha fi badal wahyi riwayat Zuhri wanda ya kari wanda yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas wa tahannus at-ta'abbud kenan shi kuma a tsakan hadisi to a farkon hadisi a harkon hadisi ya hadisi na biyu na cikin wanda talaka ko na uku to wanne ne aka kara
hasbi gulwudu
shi ne kina a harkon hadisi kenan wannan shi ma yana kama da ziyada fil hadisi shi ne malam ya kawo mana nan warko yace an yakuna min qabilil idraj kamar yanda idraj yake wanda shi ne rawun ne ake samu yake yin ƙari a cikin hadisi to asani na biyu malam yace an yati biha ba'd ar-ruwati ala annaha min al-hadisi nafsi wanda ya kawo wani rawi a samu cikin ruwati ya kawo wannan ziyada ya tabbatar da cewa wannan tana daga cikin hadisin shine yace fa in kanat min ghairi thiqa lam tuqbal, idan ta zamanto wannan karin da aka yi ba wajen thiqa bane ba, wanda hadisin shi karbabbe ne ba, to ba karbar da malin yace li annahu la yuqbal man farada bihi, saboda mi ba a yi kabulin abinda ya wanda ba thiqa ba yayin infiradi da shi ya kadaita da shi, kenan shine fa ma zadahu ala ghairihi aula birrati, abinda wanin shi ya kara kenan shi ya fi cancanta a zubar a maida wanda ba thiqa ba. Wa in kanat min thiqa, amma idan ta kasance daga thiqa ne, fa in kanat munafiyatan li riwayati ghairihi mimman huwa aksar minhu aw awthaq lam tuqbal, idan ta zamanto ziyadar da akai daga thiqa ne ya kawo kari a cikin hadisi, yace na daga cikin hadisi misali, sai ya zamanto kuma tana kore wasu rawi sun rawaito wasu ruwaya, sai ya zamanto wannan ta samu ta'arudi, ta zamanto ta kore wani abu wanda wa'ancan wanda awsaka minhu suka rawaito, to malam yace lam tuqbal, ita ma ba a karba li'annaha hina izin sharra, saboda a lokacin yace ta zamanto sharra. Hadisin sharr shine rawu ruwa da a samu hanya wannan hanya wayannan sun rawaito hadisi kaza, gashi nan he wannan ya rawaito hadisi gashi nan, amma sai ya kara wani abu, to wannan ko sika ne, to in ya zamanto ya khalafa ma wannan kenan ziyada ce, kenan nan annan ziyada da yayi ita ce lam tuqbal, he ta zamanto wani hukunci hadisi shaz, shi kuma shaz ba a karbe shi ba saboda mukhalafatu rawi liman huwa aula min, kuma in ya zamanto to du'afa ne misali, du'afa ne suka zo suka rawaito suka rawaito wannan ya khalafa musu, afwan sikat suka zo suka rawaito wannan ruwaya, sai aka samu da'ifi guda ya rawaito ya khalafa, sai ta zamanto munkara, kenan shine malan nan yihor ko yace fa man zada ala ghairihi aula birrat, wanda ya rawaito yayi infiradi ya kara wani abu wanda ba shi a wa'ancan sikka wanda suka rawaito shine aula a mai da shi ba da kor da sikka, kenan anan malan yana nuna mana cewa abin da ya shafi ziyaratu sikka ta kaskaso biyu, ta farko kamar idraji wanda yake bayyana cewa wannan mudaraja ce daga wajen ruwat, to kuma ta biyu ita ce wanda rawi zai kawo zai tabbatar yace tana cikin hadisi, sai a samu wani waje kamar yadda zan maga misali, a samu wasu sun kawo amma suna nuna cewa ba ta cikin hadisi, to wannan idan ya zamanto shi kalafa musun da yi ya wannan insu su aula minhu to shazaji, amma idan ya zamanto karhin su daya ana iya karbar ta matukar bata zamanto ba tana kore wani abu wanda hadisin yake zai samu tangarda, kenan anan mi zama fahimta ziyadatu thiqa ana karbar ta, amma da sharuda sai ya zamanto shi thiqan da ya rawaito, kamar yadda wannan misali in muka zo zan mu gani shi thiqan da ya rawaito hadisin sai ya zamanto martabar shi babba ce, cikin ruwat maratibin akwai a'la martaba wanda rawi ne ya zamanto martaba shi can sama take, wanda babu bai da wani karini, akwai na kasa da shi thiqa ne amma bai kai ba wannan, akwai thiqa shi ma bai kai ba na saman shi, martaba 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 tabaka tabaka tabaka, to idan ya zamanto dan tabaka kasa kasa ya rawaito hadisi da ziyada wannan ba a karbar ta, sai matukar an samu qara'in, me ake cewa qara'in wasu hujjoji da aka samu suka yi muwafaka cewa eh lalle wannan ta tabbata, to kun za a karbe ta, kamar nan malam ya kawo mana yace misali misalin wannan ziyaratu sika ma rawahu malik fil muwatta, hadisin da imamu malik ya rawaito a cikin muwatta annabi umar radiyallahu anhuma idza tataha salata rafa'a yadayhi khazwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma duna zalika, hadisin da aka rawaito cewa ibnu umar ya kasance idan ya bude sallah yana daga kabbara daga hannuwan shi wajen kafadin shi, haka idan ya dago kai da idan ya dago daga ruku'i. Kala Abu Dawud yace lam yuzkar rafa'uhuma duna zalika, ba an bada ba cewa ibnu umar idan ya dago daga ruku'i yana yin wannan kari ne, أحد الرواة أحد غير مالك فيما أعلم. منين باب خطأنا؟ قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك. أيوة لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك. وأن زيادة رفعهما دون ذلك. babu wanda ya ban ambata ta a cikin ruwata da suka rawaito hadisi gairu Malik sai Malik Imam Malik kadai ya rawaito fi ma alam yace a iya sani na Imam Abu Dawud to nan Malik ne yayi ziyada to yaya Imam Malik yake
suke sika ne su babba
tuka ne suke to shi yasa galib akwai ziyada ta da Malik yake yi amma ga aglabiyya malamai suka ce ziyada ta Malik ana karba ta fakoban saboda martabar shi dai kai bai kawo abu yayi karin ya kawo abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai ce ba kenan nan ziyadan Malik saboda martabar shi kamar yanda muka ce ruwat maratibli idan yi ziyada wannan ana karbar ta duk rawun da ya zamanto yana a'la martaba idan yayi ziyada ya kari a cikin hadisi ana karba matukar rawun bai khalafa ba akan nassin hadisi ya zamanto zai kawo halal wannan sai ta zamanto shaza kenan mukhalafatur rawi liman huwa aula min ko kuma idan ya zamanto in kuma martaba shi babba ce kamar nan Imam Malik kenan ana karba sai ta zamanto ziyada shi makubula ce shine yace wa qad sahha an ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيش بنت يتي أتبتا لك ابن عمر يرضى الله تتبتا أغريس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعل خدم من كبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه بدون تفريق ya tabbata a wata ruwaya cewa Ibn Umar ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannuwan shi zuwa kafadin shi idan ya bude sallah da kuma idan yayi ruku'i da dawowa daga ruku'i ba tare da ya wannan yayi bangu yayi tafriqin su ba kenan wannan hadisin yana ƙara ayyada ma wancan ruwaya ta Imam Malik kenan kaga can ziyadul Malik makubula saboda an samu ƙarin wata ruwaya wadda ta ayyada ruwayar shi kenan a takaice malam yace wa in kana ta ghairu munafiyan li riwayati ghairihi qubilat idan li anna fiha ziyadata ilm idan ta zamanto wata ruwaya ce ta zamanto ghairu thiqa sikka ya rawaito ruwaya bata kore ba hadisi munafiyan li riwayati ghairihi bata kore ba wata ruwaya ta wani wanda ya rawaito hadisi to idan ta zamanto wannan qubilat kenan ba shaza bace ba yanzu an rawaito hadisi guda biyu misali wannan ya rawaito da ziyada ƙari a cikin hadisi sai ya zamanto wannan ma ya rawaito wani hadisi amma ziyada wannan da yasa suka ne da ya zada bata kore ba wani abu khalal a hadisin wannan to ana karbar ta bi ma'ana idan ta kawo ƙarin da yazo zai taba wannan hadisin wanda babu ziyada sai a bincika kenan to wancan ƙarin dan ne yazo idan aka tabbatar ƙari ne daga wajen shi sai a tambaye idraji ne ko kuma ba shi bane in kuma wannan ya yi shi aula minhu kenan ita zamanto shaza ce in kuma ya zamanto duka sik wake ne a alamaratib kuma bata kore ba malam yace qubilat sai a karbe ta amma idan ta zamanto ba ita ba li anna fiha ziyadati ilm saboda haka zai ƙara ƙarfafa ilimin kamar ƙara samun wayewa ne akan aikin da aka rawaito misali ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'i yana daga hannun shi zuwa kafadu sai wani ya rawaito zuwa kafadu nan yace ko to sai wata ruwaya ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago ruku'i yana daga hannun shi to shin cewa zuwa kafadu ya kore wancan bai kore ba kenan ziyada wannan da aka yi ƙarin wannan da aka yi zai ta zamanto makubula ba ta kore ba wancan sai a karbe ta amma idan ya zamanto rawaitawa aka ce bai daga ba nan kuma an ce ta daga ya daga kenan akwai korewa kenan sai ya zamanto waccan a bincike ta idan ya zamanto khalafa ne ta koma ko shaza ko kuma kawa a barta ba a karbar ta kenan wannan shi mafi yawa shine a takaice ziyaratu sikka wajen malamai makubula amma ta zamanto da sharadi ya zamanto wanda yayi ƙarin babban malami ne yana daga cikin a'la maratib dan akwai magana da yawa yanzu muka duba irin cikin ilal na Tirmidhi ya kawo bayanai da yawa maudu'i ne wa sai ai sosai ziyaratu sikka dan malamai akwai malamai da suka ce mutlaka ana karbar da kawai sikka in yayi ziyada ana karba wasu sun ce a'a wasu sun ce za a karbi wannan ba a karbi ba wannan to kenan amma malamai jamhur malaman hadisi abinda suka tahi idan ya zamanto malami ne a'la martaba martabar shi babba ce kamar nan Imam Malik ana karbar ziyada shi amma in ya zamanto wanda bai kai shi bane bai kai ba wannan martaba to wannan sai a bincika idan a tabbatar menene ziyada idan ya zamanto ya khalafa ma aula minhu bai zamanto shaza ba a karbe ta ba kuma ita zamanto kuma tana munafiyan li hadisi da aka rawaito sai kat shi ma ba a karbe ta yana ita zamanto shaza
yanzu ne yanzu Malik da ce ya kasance ya khalafa masu wayannan ruwaya da ta kawo bata taimaka wayanta wata yin bata taimaka mata to shi kuma ya zai tunda shi babba sika ne kuma ya kasance sauran wanda suka rawaito abin ba haka irin wannan lafazin ba ne zo shi ne ya khalafa musu
ya khalafa musu
ya zai
idan ya zo ya khalafa musu ya zamanto kuma ruwaya da ya kawo munafiyan ce tana kore wani abu wanda su ma wa'ancan sai ya zamanto su wa'ancan amma martaba su daya ko kuma sun yi shi martaba kenan a lokacin zatta zamanto wannan ruwaya ta shi ta zamanto sharza saboda in martaba su guda dole abin cika muka ce albabu idza lam tujma turqu lam yatabayyan khata'u kenan dole za abin cika shi karin nan da yayi daga ina ne la'alla mun in muna binciken ruwaya sai magani ashe karin ma ba daga Malik bane kamar daga bayan shi ne cikin wani ruwat aka samu wani yayi karin wannan saboda shi sanadi menene yanzu misali sanadi ne gashi nan ya zo maka haddikala fulan haddathana haddathana an fulan an fulan an fulan sai akwai kari to karin nan daga ina yake mutum 10 cikin sanadi ko mutum 5 a ciki kawai daga na duba na ga wani wannan hin ce wani ne a he na bincika amma akwai wanda daga na duba zan san wani ne kau karin nan koda ban sami ba bin nassin wani malami ya ce wani yayi karin kawai a cikin ruwata yin misali wannan sikka ne na san shi hujja ne wannan hujja ne wannan hujja ne wannan hujja ne sai aka samu nan guda na sani yana da dan rauni khafif hadisin shi idan ya ka zo cikin sanadi misali khafif al-dabt ne zai zama to hadisi hasan kuma sai aka samu wani kari to deja abinda zan fara bincike nan zan zo fara bincike tunda can deja ina da domain in sai kofi ne idan nan ban samu ba na bincika nan ban samu ba to zan dora ma wannan laifi shi ta ja da shi saboda baya da bai da kari kawai kawai la'alla shi ne ya wannan ya yi kari ko kuma ya yi wani abu kuma ni bai bayyana ba gare ni sai in ce wallahu a'lam amma dai a sanadi idan ya zamanto a sanadi sinadi ya zamanto cikakke da malamai sikoki a ciki hujja to ana samun wani halal a ciki awwal wanda yake zuwa ake zuwa ga laumin shi shine wanda yake raunin da'ifi da'ifi a ciki wanda hasanul hadis shine ake zuwa kan shi kenan yanzu wacce in ka duba ka gani tana yayi ka samu a cikin sanadin aka samu wani yayi kari amma in ta tabbata cewa Imam Malik ne yayi karin wannan to yayi ka duba wa'annan suwa ne ne la'alla ya zamanto shi ita ruwaya ta shi ita ce zan ma dauka ba wa'annan ba wannan wanda suka khalafa mashi duka shuzuzu ne saboda shi yayi su kari yayi su martaba akan kiyaye hadisi kenan haka ne insha Allah malai yace misaluhu hadisi umar ya bada wani misali hadisin umar radiyallahu anhu annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu aw fayasbughu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyaha sha'a فقد رواه مسلم من طريقين وفي احدهما زياده وحده لا شريك له بعد قوله الا الله وانا حديث مالن da ya kawo mana Umar ya rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin alda mutum idan ya arwalla to sai aka samu ziyada mincece aka samu Imam Muslim ya rawaito shi daga hanya guda biyu hanya guda babu ziyada haka yazo a guda kuma ke da kai ziyada wahdahu la sharika lahu can inda yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to a waccan ruwaya kuma babu wahdahu la sharika lahu to wannan kenan kari ne misali akai daga ziyada ta sakkaci to wannan ziyada me ya hukuncin ta
bincika za kenan bari kai wancan
guda eh wacce za bincika
ta akai da me za ka samu ziyada
eh to idan aka samu ziyada aka samu wani babban malami ne ya kara
ya yi kari wannan kenan sai adiba bai khalafa magana ta shaiba ta ba khalafa ma wacce ba
wacce ba ta khalafa ma waccan ruwaya akan ma'ana tunda nan karin ilimi kamar yanda can malam da yake فيها زيادة علم كنن قاري علمي تندن رواية فرقوتا أشهد أن لا إله إلا الله هي زيا توجن رواية هي أكسامو وحده لا شريك له كنن قاري علمي نكارن تبتر واني كنن كرب أزاي تو كنن زيادة سكة من فهم تشي وادو كتند أكيد كرب أتا لو كتند بقى كرب أتا إن شاء الله نعم kinan kaga ƙarin ilimi ne shi kan ƙarin bayanin da yi dan ka zo sallah ka daidaita daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tayyib wannan shine ƙarshen abin da malam ya kawo mana abin da ya sai ziyadatu sai ziyada fil hadis kari a cikin hadisi sai malam yace ikhtisarul hadis shi kuma takaita hadisi abin da zai kawo mana malam anan ta'rifin shi menene da kuma hukuncin shi malam yace ikhtisarul hadis an yahzif rawihi aw naqiluhu shay'an minhu a samu daga cikin ruwatul hadis marawaitan hadisi su cire wani abu daga cikin hadisin ko kuma wanda ya rawaito ya kawo hadisin ya cire wani abu dai daga cikin hadisin ya zama to yayi reziman hadisin ya kawo mana shi wannan yana da alaka da zaman zo ruwaya bil ma'ana yana gaba in dai lokaci yayi zan mu karante shi yau insha Allah kinin takaita hadisi shine malam zai yi bayanin saboda da yawa ai akwai hadisi dogaye wanda zan mu gani kamar yanda zan mu ga cikin malamai da yawa akwai wanda suna takaita hadisi bijiriya ce na dan ne kawai ne sai malam yace hukumu kenan nan me yace wala yujuz illa bi shurutin khamsa takaita hadisi bayya zamantawa yayi ya halatta sai da wasu sharuɗa guda biyar tukunya halatta ka takaita hadisi na farko malam yace Allah ya khilla al-awwal Allah ya khilla bi ma'na al-hadis kalistisna wal ghaya wal hal wal shart wa nahwihima مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وحديث لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها وحديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء قاله جوابا لأم سليم حين سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلا يجوز حذف قوله إلا مثلا بمثل حتى يبدو صلاحها وهو غضبان إذا هي رأت الماء إن شئت الحج المبرور لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث طيب ما لن يكاو من يتي نهركو تكين شرط إيقودا بيروان ديكي حال التمام تن يرويتو حديثي يأي اكتسار حديثي يتكيد حديثي يتي كده زمنتو يا مد معاني كما ينزي مثالي كاي تكيد حديثي كاكاش أما باب معنى babu ma'ana kwata-kwata kamar ai shi ne tayi rawi ne za a samu ya cire wani abu shay'in min hadis ya kawo shi to ya kawo shi amma babu ma'ana shine ya bamu misali nan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi'u zahab bi zahab illa mithlan bi mithlan kada ku yi shan in dukiya zahab da zahab he dai kwatankwaci da kwatankwaci to kawai kakka zo ka ce nan nani ya kawo yace illa mithlan bi mithlan to in kace hadisi ko kala sallallahu alaihi wasallam illa mislan bi misl ni kace babu ma'ana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi'u thamara hatta yabdu salahuha kazo kace hatta yabdu salahuha hasi ta cika ta yi jijita yan itace sun zamanto sun sunna to yan itace sunna na mene babu ma'ana kenan kina wannan sharadi na farko kada ya cire ma'ana shine ma nan yake so ya gayi maka hadisi yace la yaqdiyanna hukmun bayna sanaini wa huwa ghadban kazo ka cire kace wa huwa ghadban alhalin yana hushi me kace san an ce kada hakimi ya zamanto yayi hukunci a lokacin da yake fushi hakdi sun yi kai kuma ka zo ka ce lokacin da yake fushi fushi wane mini kenan kaga babu ma'ana kenan iktisarin hadisi kada ya zamanto inda ka kawo in baya da ma'ana kenan ba wannan bai halitta ba kai iktisarin hadisi shine malam yake so ya gani mana ko kuma ya zamanto idza hiya ra'atil ma idan ta ga ruwa to mi shine ba wannan kuma hadisin da Ummu Sulaim ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shin mace tana ganin tana yin fi manamiha shay'an ta yi wanka ko bata yi ba wanka tayyib kuma hadisin da malam ya kawo cewa la yaqul allahumma ahadukum allahumma ghfir li in shi'ta kazo kace in shi'ta in kaso ne shi kuma hadisi ne can yazo yace mutun ɗayan ku kai yace Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi in ya ga dama ko kuma in ya so kenan kace in ka ga dama ko in ka so babu ma'ana to shine duka malam yake so ya gwayi mana kenan sharadi na farko kada ya zamanto ma'anar da zaka takaita hadisi babu ma'ana kamar yanda yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kazo kace almabrur kenan kaga duka babu ma'ana abin da yake so kenan na farko abu na farko akan abin da ya shafi takaita hadisi idan baka cire ba ma'ana kana iya ka takaita hadisi kana iya ka kawo shi a takaice yanda ma'anar zata bayyana kuma a fahimci me ake ne saniyan malam ya kace na biyu Allah yukhzaf ma jaa alhadisu min ajlihi kada ya zamanto an cire abin da hadisin ya zo dan shi misali zai faru a kisso shi hadisi ne da kissa kai kuka cire kissa ko kuma hadisi ne da wani abu wanda an yi tambaya ne a amsar da aka kawo kai ka cire ta kenan ka gani shi ma ya zamanto ka badda ma'ana shi kuma ba a so ya zamanto sharadi na biyu kada ya zamanto ka cire abin da hadisin ya zo dan shi malam yace misali yace hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam dalle annabi sallallahu wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace inna narkabul bahra dalle hakika muna hawan teku muna hawan jirgin ruwa cikin ruwa kenan wa nahmil ma'ana qalilan min alma'i muna daukan ruwa kadan fa inta wata'na bihi atishna idan kuma mun yi arwalla da wannan ruwan da muka dauka zan mu ji ishruwa shi kuma ruwan teku ba a sha afana tawadda'u bima'il bahr shin muna iya mu yi arwalla da ruwan teku annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu alhil maitati to shi ruwan teku tsarkakekke ne ruwan shi kuma mataccen shi halal ne ana teku to malam yace fala yajuzu hazfu qawlihi huwa tahuru ma'uhu li'anna alhaditha ja'a min ajlihi fa huwa al-maqsud bil hadith kenan bai halatta mutun ya zamanto wannan kissa duka ka kawo ta kuma ka cire wannan wajen huwa qahuru ma'u tunda menene shi mutumin yake so da aka kawo hadisin yaji shin ya halatta yayi arwalla da ruwan teku kai kuma da kai iktisarin ka cire ta to kenan babu ma'ana ni annabi yace ai kamar ka kawo hadisi cewa annabi mutane sun tambaye annabi suna hawan teku kuma ruwan su kadan ne idan suka yi arwalla zai kare zai su ji shiruwa kuma kai da ka kawo shi kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhillu maitati mataccen shi halal ne to ni na tambaya akan ruwan da zan yi arwalla ka ce min mataccen teku halal ne kenan ka gani ba amsa kenan a wannan mauqifin baya halatta a cire wannan wajen da hadisi ya zo dan shi kenan ma'anar da hadisi yazo dan ita baya halatta ka cire amma in ba ka ganin ba kana iya cirewa ka kawo hadisi da ma'ana yanzu misali da yawa zan mu gani hadisin cikin bulughul maram wannan hadisin ya aka kashi fil bahri fil bahri huwa tahuru ma'uhu alhil maitati kaga wancan duk an cire bayanin wancan an kashi ikhtisaran kenan da aka kashi wannan amma ba a cire ba menene hake su in kana so ba sai ka kawo wancan ba in ka zo ka wannan sai an yi rezi ne
to amsar ce ba da
ke so ne ke so in ya huta ya ba da amsa to kuma amsar da man ake so dan sha'anin da za a yi to kai kuma ka ka ke so in kuma kai ka cire amsa to shine malam yace ai daga cikin sharadi na biyu kenan na cikin ka takaita hadisi ka kashi a takaice ka yi kashi a rezume kada ka cire abinda hadisi ya zo dan shi shine na biyu na farko muka ce kada ya zamanto ka cire mafsudin gaya ko istisna ne akai a cikin hadisin ko kuma abinda hadisin da ya kawo malam ya ka istisna ko gaya ko hali ko wani sharadi da aka dora kar ka cire shi na biyu kuma yace kakka cire abinda hadisin yazo dan shi sannan athalis malin yace na uku Allah ya kuna waridan li bayani sifati ibada qauliyya aw fi'liyya kada ya zamanto ka cire hadisin yazo ne dan ya bayyayi bayani akan kaifiyar siffar wata ibada ta aikace ko kuma ta fada malin yace misali kamar misali hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kala idza jalasa ahadukum fi salati falyaqul atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malin yace fala yajuzu hadhfu shay'in min hadhi min hadha alhadith li ikhlalihi bi sifatin mashru'atin illa an yushira ila anna fihi hadha kenan wannan hadisin da malam ya kawo kun ga an kawo siffa ce ta cikin wani aiki na ibada a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zamana a lokacin sallah cikin tahiyya kenan yayi wannan at-tahiyatu lillahi wa salawatu to he kai kazo ka takaita kawai kazo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zamana kawai ka cire wani waje kawai ka kawo assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kenan ka ga cire abubuwa da yawa wanda shi kuma hadisin ya zo ne da wata siffa ta ibada wadda idan ka cire zai zamanta wannan ibada ta samu halal kenan ta samu matsala kenan wannan shi ne ya kawo mana malam kenan wannan siffa ta ibada a yanda ta zo haka ya kamata ka kawo sai ya ce billahi sai dai in ya zamanto an yushira ila anna fihi khazab kamar yanzu ka zo zaka bayyana ma mutane hadisin ka ce akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo ka zauna a tahiyya zaka yi tahiyya ka ce at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ila akhir al-hadith misali ya ce har zuwa karshen hadisin kenan nan ka yi nuni cewa akwai sura to wannan kana iya ka kawo a takaice ko kuma ka ce a cikin tahiyya akwai assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kamar ka ce to tun daga farkon hadisin har zuwa karshen shi kenan nan kai ishara kawai wani abu ne ka dauko a cikin hadisin kenan in ya zamanto wannan shi ma yana daga cikin sharadi kenan na uku kada ya zamanto siffa ce ta wata ibada qauliyya aw fi'liyya kai kuka cire kenan idan zaka cire sai ka bayyana shine malam yake so ya nuna mana rabi'a na uku ayyukuna min alimin bimadululati alfazi wa ma yukhil khazafuhu bil ma'na وما يخل لألا يحذف ولألا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك يتنى هدو شرعين هدو أكون رواية حديثي اختصارا شيني زمنتو تكتكين مالميني واندين سمد دولات الألفات ياسن علم اللغة واند دوس أبوبا واند زا أتري يبات معنى تو بيا أتري سبا دن سبور إنين تري معنى ذات لالاتي kuma ba tare da yayi shuhurin ta lalace to idan ya zamanto malami ne wanda ya san arif da madudulati in lugha kenan yana iya ya cire inda yake so matukar ma'anar fata inda ma'anar fata gushe ba kenan idan ya cire wani waje na ma'ana yana iya ya kawo hadisin matukar yana nan bidaft da ma'anar shi ba tare da ya kawo shi ga baki ɗaya ba yayi ikhtisarin shi kenan yayi reziman shi kenan na huri ya zamanto alim ne wanda ya san madlulatul alfaz wama yukhillu khazfuhu bil ma'na wama la yukhill abinda yake idan na cire shi wannan ma'ana zata saki abinda in na cire shi wannan kuma ma'ana bata saki kenan shi ma yana daga cikin sharadi na hudu wanda kenan malamin da zai cire hadisi yayi ikhtisarin hadisi ya zamanto ya san ilimin lugha ya san dokokin kenan shine ya kawo mana na hudu
na zuwa
hadisi ya ce hadisin tawil yanzu muka duba cikin sahihul bukhari misali ka dauki sahihul bukhari zaka ga imamul bukhari ya kawo hadisi daya ya kawo shi a babi da yawa sannan baban da ya kawo kowane babi hadisin nafsu hadisi guda ne sanadi guda ne amma kawai dan abin da yake so ne zai kawo shi a wannan baban dai kawo fiqhun da yake kawowa kawo a wannan baban kawo bakin kaza ne yake so to ya kawo shi sai ka ganshi kuma can cikin wani babi wasiya ya kawo shi ko wani kitabun haji ya kawo amma sai kawo wani gaban shi sai kawo gaban shi can kenan ka gani duka ɗayan hadisin ne ya san inda zai kawo ya mishi mahalli shahida anan ya san inda zai kawo ya mishi mahalli shahida anan kamar a haka hadisi ɗaya sai ya samu yana da hukunce da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza 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 idan ka zo istilali da shi kana iya ka dauka didi wannan ma'anai matukar ya dace da wurin sai ka bada shi kuma a wani waje ka dauko didi wata ma'ana ta gaba ka bada ta kenan zai zamanto hadisi ɗaya ne amma da an rezumi ne ko ina ka bada shi nafsi isnadi guda kenan wannan yayi mutum malamin da ya zamanto ya kasance yana da sani akan inda in ya cire ma'ana za ta bace kuma inda in bai cire shi ba ma'ana ba ta bace ba da biyar malam yace Allah ya kuna rawi Allah ya kuna rawi mahallan lituhumati bi haisi yazunnu bihi su'u hifz in ihtasarahu aw ziyadatu fihi in atammahu li anna ihtisaruhu fi haifil fi hadhihi al hala yastalzim al taraddud fi qabulihi فيضعف به الحديث فيضعف به الحديث يا زمان تو كد يا زمان تو شي راوند زي روايتو حديثي يا كاو شي اند za a ringa zargi misali wani ne ya saurara hadisin ya san shi a wani waje wanda yake ya ciko shi inda wani malami misali tunda a can mafi yawa zamanin da hadisi haka ne malami yake badawa a zamane yake ya ta ga imam mutane haddatana fulan 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 kenan kada ya zaman to malamin da zai bada ya san wanda zai ke ba ma hadisin ya samu hadisin daga wani waje a ciki shi kuma yana tsoro ya kawo shi a cike ya samu halal kamar a ce to wannan malamin su'u hifz hifzin shi yana da su'u hifz kamar dabtin shi ba cikakke bane ba tam bane ba sai ce ikhtisarin shi to idan kuma yayi ikhtisarin shi shi ma a ikhtisarin yana iya dan cakula ma'anai kenan bai yi ba dabtin shi kenan shi abinda yake kiyaye ka a zaman to kai ya zaman to cewa an tuhumce shi ana mishi zattan su hifz gare shi sai kai shi ga ya kasa ma kawo hadisin yanda yake to malamai sun ce wannan shi ma kada ya zaman idan ya zaman to wannan to la ya juz kai ikhtisarin hadis kawai daidai dole ka mataka ka ciko shi idan ya zaman to in a rubuce ne kenan ka kawo shi a yanda yake daidai ko kuma in ka haddace shi tab ka kawo shi ko kuma kai kawai ishara zuwa ga hadisi kenan wannan shine na biyar kenan wannan sune sharuɗa idan mutum idan ɗaya ya bace bai zamantawa mutum ya rawaito hadisi a ikhtisar kai ikhtisarin hadisi saboda wajen wani ne ikhtisari kamar na farko da muka gani zai zamanto yayi ikhtisarin abinda wani istisna da aka ce ko kuma wani sharadi ko kuma wata gaya ko kuma wani hali da annabi ya bada kenan zaka cire wannan ko kuma ka cire wani maqsudin hadisin da yazo dan shi kissar da aka koro an ce kaza da kaza da ka cire ta to ka cire amsar ta ka tambaya kenan kaga ba ma'ana ko kuma ka kawo hadisi na uku at-tahiyya cikin siffa ce ta ibada ka cire wata ibada wata wani abu daga ciki ba tare da kai ishara cewa akwai sauran hadisin ba kenan wannan duka yana daga cikin sharuɗan da malam ya kawo mana dan ya nuna mana cewa hadisi ana ikhtisarin shi matakar ya cika wasu sharuɗa daga cikin nan duk sharuɗin ɗaya in ya yadda ba zai yi ba amma in ya zamanto hadisi ne gashi nan kissa ce kenan ka san sharadi na uku me yace kada ya zamanto ka cire abin da yazo dan shi amsa kenan kenan kada ka cire shi shine malam yace wa mahallu hadhihi shart fi ghayri al-kutub al-mudawwana al-ma'rufa li'annahu yumkin ruju'u ilayha fayantafi at-taraddud kenan duka wannan sharadin malam da ya kawo mana yace idan mutum ya kasance yana bada idan rawun ya kasance yuhaddis mushafahatan ya kasance hadisin da yake bada ba tare da littafin shi bane ba kamar haka ne a zaune daga harfe zan shi ne yake bada ba amma idan ya zamanto akwai kutub mudawwana wanda an rubuta littafin nan kenan wannan idan ya samu taraddudi ma zai koma kan littafi ya ce gashi nan kan kaza littafi ko kuma su'in wanda yake gayi ma hadisin ya ce musu a cikin littafi kaza akwai shi suna iya su duba hadisin yanda yake a ciki kenan wannan kai ishara kai ikhtisarin kana iya ikhtisarin hadisin kai ikhtisarin kai ishara zuwa gare shi kace su duba cikin littafi kaza ko kuma idan a littafi ne ka bude kake wannan kana iya ikhtisarin shi tunda ka san inda zaka cire inda ba ya bata ba ma'ana
kenan dai kasance
yani kana da hujja kwakwara tamu tabt idan zaka bada shi a ikhtisari kau kana da tamu tabt yanzu misali fil bahr huwa tahur ma'uhu al hil maitati kenan da mu miya ake so a cikin hadisin nan huwa tahur ma'uhu kisa da aka kawo kaza da kaza da kaza kana iya kace ma mutum to ya duba cikin litafi kaza zai gani cikakken abu tunda mushafa'a ne kake wannan fa idza tammat hadhihi shurut jaza ikhtisar alhadith idan wannan shurut dan mallan yace da muka zana guda biyar sun cika to ya ayin halatta ma mutum yayi ikhtisarin hadisi ya takaita hadisi in zai bada shi wala siyama taqti'uhu li ihtijaji bi kulli qit'atin minhu fi mawdi'iha kamar yanda muka ce yace kan mallan yace garantana ma irin ciccira shi li ihtijaji yanda bukata za ta bada ka kawo wannan kamar yanda muka ce Imam Bukhari hadisi da yake ga ya kawo shi nan saboda bukata ta bada a bada matani nan ko kuma mawdu'in nan a ikhtisari can ma wani babi ya kashi can ma wani babi ya kawo shi shine yace faqad fa'alahu kaseerun min al-muhaddithin wa al-fuqaha hakika wannan malamai da yawa daga cikin malaman hadisi da fuqaha sun yi irin wannan ikhtisarin hadisi wal aula abinda yake aula mallan yace abinda yafi shine an yushira inda ikhtisarul hadisi ila anna fihi ikhtisaran mutum idan ya takaita hadisi yayi nuni zuwa ga cewa wanda ya takaita hadisin cewa lalle wannan hadisin an takaita shi an yi ikhtisarin shi dan kenan mutum ya koma ya nemi cikakken hadisin gabaki daya fa yaqulu ila akhir alhadith misali kamar kace zuwa akhir alhadith kamar kace kamar yanda muka ce attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu ila akhir alhadith har zuwa karshen hadisi ko kuma au zakar alhadith ko kuma kace kamar yanda hadisi aka ambata shi ko kuma au nahwihi ko kuma kwatankwacin shi kenan wannan abin da ya shafi ikhtisarin hadisi ikhtisarin hadisi ana yin shi amma dai a ƙarshe abin da yahi shine idan ka takaita hadisi ka bada shi ya zaman to kai nuni cewa wannan hadisin fa akwai soran shi yana da tsaho ko kuma kamar yanda yake ko kuma kamar yanda yazo kenan duka wannan shine abin da mallan yake so ya gani mana matukar ka cika wancan sharuɗin da ya zaman to kada ya bata ma'anar hadisin to sai ka iya ikhtisarin hadisi tatos ruwaya bil ma'ana wannan yana da alaka da ikhtisarin hadisi mallan yace ruwaya bil ma'ana shine mallan yace naqluhu bi lafzin ghayri lafzil marwi anhu ka rawaito hadisi da wani lafazi ba lafazin da aka rawaito hadisin ba ka rawaito hadisi da wani lafazi ba lafazin da aka rawaito hadisi shine a ruwaya bil ma'ana kamar ma'anar ce kai ka rawaito ba lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kenan shi ma yana da alaka da ikhtisarul hadisi kamar zan magani ikhtisarul hadis takaita hadisin ne kai ka kawo shi amma wannan kuma ruwaya hadisin ne ka kawo da ma'ana wanda ba ita bace ba annabi ya faɗi amma dai ma'anar daya ce in ta koma amma idan mun duba can mutawatir da muka huce can mutawatir lafzi da ma'anawi ma'anawi ai duka abu guda ne kawai ma'anar ce ta bambanta ta zo ba daidai ba amma duka abu daya ne shine mallan yace wala tajuzu illa bi thalathi shurut to shi ikhtisar ruwaya bil ma'ana batta inganta hayi da sharadi guda uku ya zamanto na farko an yakuna min arifin bi ma'anahu min haythu al-lugha ya zamanto wannan sharadi na farko wanda zai kawo hadisin da ma'ana ya zamanto ya san lugha ka san hadisin sosai ka fahimce shi da kyau dan kaka zamanto bil ma'ana ka fahimci kai ka fahimci wani abu hadisi yana da makai kana hawo kenan ka gani ka kawo shi bil ma'ana kuma ba daidai ba to ya zaman to ka san lugha ka san me hadisin yace min haisu muradul marwi anhu ta yanda zaka fahimci menene kenan aka kawo a hadisi yanzu misali innamal a'malu binniyat ka san lalle hadisin nan meye aka ce a cikin shi to sai ka iya kawo shi da ma'ana ka kawo shi da ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kowane aiki baya inganta kaza da kaza da ma'ana da ma'ana kana iya kawo shi amma in dai zaman to kai baka san ba miya ake nihin da innamal a'malu binniyat to wannan bai halatta ka kawo sai ka kawo shi lafazin shi yanda yake nabi mallan yace an yado an tad'u darura ilaiha darura ta buƙaci a kawo hadisin bil ma'ana bi an yakuna rawi nasiyan lil lafzil hadisi hafizan li ma'anahu ya zaman to shi rawin da zai rawaito hadisi na manta lafazin hadisin yaya yazo amma ina rike da ma'anar shi misali na sani sarri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar boni da halaka ya tabbatar da digadigan da ba a wanke sa wajen arwalla to na mance lafazin hadisin ya yazo wailul lil aqabi minan nar to da ma'anar shi sai in ya kawo da ma'anar matukar na har da ce ma'anai kenan wannan shine idan darura ta bukata kamar yanda mallan yace fa in kana zakiran lil lafzihi lam yajuz taghyiruhu illa an tad'u al haja ila ifhamil mukhatib bi lughatihi mallan yace idan ya zamanto kana tana da lafazin nashi ka zamanto ka har da ce lafazin kuma kana tana da shi to bai halatta sai dai inda rura ta bada zaka tarjuma ne ka kai shi wata loga da wata loga ne zaka waje to wannan kana iya kawai amma dai alal magana ta malama hadisi dan ibnu usaymin ya kawo shi wa magana fuqaha ce malama fiqhu da wannan usulini suna kawo shi amma magana arjah ta malama hadisi yajuzu riwayatul hadisi bil ma'na kana iya karawaito hadisi da ma'ana matakar ya zamanto ka har da ce shi ba sai dole ba da rura ta bada koda na har da ce hadisin na har da ce shi yanzu misali mai yi laqab min annar na har da ce shi ina iya kawo shi bil ma'ana ba tare da na ka lafazin ba matakar dai na har da ce shi kuma ma'anar da na kawo haka ne daidai kenan wannan shine sharadi na biyu amma dai shi ma malaman hadisi sun ce mafi yawa kana iya ka kawo shi na uku shine malamin yace Allah ya kunna lafzul muta'abbid bihi ka alfazul du'a wa zikr ma'a kare zaman to lafazi ne wanda an yi kawo shi dan ayi ibada akwai hadisan da suka zo na addu'a ko kuma hadisan da suka zo na ibada to wannan ba a kawo su bil ma'ana su wannan dole ne yanda suka zo misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wata addu'a kaza da kaza za a yi ta ko kuma wani zikiri misali zikirin at-tahiyatu lillahi a ba ka zo baka sake lafazi kace ga wani lafazi da ma'anar shi ni a ta yadda da kace ka gawo a wannan shi yanda yake a ibada ne ta'abbud kake da shi to yanda yake wannan hakan kenan wannan sune sharadi guda uku wanda malamin ya kawo mana akan hadisin riwaya bil ma'ana zai zo misali da malamin ya kawo zai zo insha Allah kenan a sati mai zuwa insha Allah da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الله أكبر الله